Gwamnatin Kano ta bi sahun duniya wajen yaki da annobar cutar corona, inda ta sanya dokoki da matakan kariya daga yaduwa daga wannan cuta. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya bada umarnin rufe makarantu da ma'aikatan gwamnati game da wuraren taro kamar na su bukukuwan biki, tashoshin motoci da ke zirga-zirga tsakanin Kano zuwa wasu jihohin. Sannan daga cikin matakan kariya ne ma yasa ta bada umarnin gudanar da feshi a fadin jihar duk a yunkurin tsaftace muhalli da kariya daga cutar corona. Kwamishinan yada labarai Muhammad Garba ya bayyana dalilan da yasa gwamnati ta dauki irin wannan matakai musamman ma na gudanar da feshi.
Dakile afkuwar wannan cuta da ta shigo duniya, kuma kamar yadda na yi bayani, mu a matsayinmu na ma'aikatan yada labarai, abin da ya kamata mu yi shine masu ruwa da tsaki wanda suke kwararru na lafiya da muhalli, abin da muke yi shine mu kokari mu ba su goyon baya da haɗin kai domin a faddakarwa al'umma halin da ake.
Baya ga haka, cikin matakan da gwamnatin Kano ta gindaya sun haɗar da hana zirga-zirga tsakanin jihohi don kariya daga yaduwar cutar. Jami'in kungiyar masu safara tsakanin jihohi wato NATO kuma jami'i mai ladabtarwa ga duk wanda suka karya doka, Musbahu Alingwale, ya ce duk mambobin su da suka kama ya karya doka zai fuskanci fushin kungiya ko a dakatar da shi gaba daya.
Mu abinda muka kafa doka anan muka kama member mu, zamu masa hukunci. Kuma tunda aka so mu wannan abin, mu ba wani member mu ma wanda yazo yi wani late a dangane da wannan abin. Da ko mota ma mu ba mu ajiye ba. Tunda gwamnati ta kafa doka, dole mu li. Abinda mu muka yi kenan.
Akan haka ne muka garzaya hukumar Karota wanda yana daya daga cikin kwamitocin tsaro dangane da cutar corona. Shugaban hukumar kula da zirga-zirgan ababen hawan ta jihar Kano, Baffa Babadan Agundi, daya daga cikin kwamitin tsaro na iftila'in corona, ya ce tuni gwamnatin Kano ta hana zirga-zirgan ababen hawa daga wata jiha zuwa wata, sai dai ta bada umarnin damar shigo da magunguna, abinci, kayan masarufi, sai kuma ga masu lalura ta rashin lafiya ko makamantansu.
Kuma idan an samu motoci domin ana samu da babura wanda suka karya ka'ida ta gwamnati na hana shigowa saboda gujewa yaduwar wannan cuta, to motocin nan kwace su ake yi gaba daya, wanda kuma shawara ta wanda na mika gwamnatin jihar Kano shine motocin nan ya kamata gwamnati ta bada dama a yi sample na motocin da aka kama a kone su, domin shine mutane za su san cewa ba abu ake da wasa ba.
Ke ya ce kawo yanzu kwamitin tsaron ta kama motoci 32 waɗanda suka saba doka.
Kawo yanzu motoci nawa aka kama?
Izuwa yanzu mun kama motoci guda 32 wanda suka saba doka, suke ɗebo kaya su kuma ɗauko fasinja akan kaya. Wasu kuma fasinjan ma kawai da suke daukowa. To idan an kama irin wannan mai kaya, za mu ce zo ya ɗebi kayansa, domin shi mutum ne ya biya kuɗi a kawo masa kayansa, ba da saninsa ba ake zuwa a ɗebo fasinja kuma a kai. To don mu masa adalci, sai mu gaya masa zai ɗauki kayansa.
Daga ƙarshe ya ƙara da cewa duk waɗannan matakan da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka domin kare al'ummarta ne daga yaduwar cutar corona. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.